الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن هدى بهديه ودعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. باقي أموا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Barkan mu da saduwa a wannan safiya ta Juma'a, yau 9 ga watan Ramadan, bayan hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam shekara 1444, wanda ya dace da 31, haka ne ko? Ga watan 3 hijiran miladiya 2023. Ci gaba da karatun mu na tafsirin Alkur'ani mai girma. Har yanzu muna cikin suratu Al-Hujurat. Jiya muna cikin aya ta 13, yau kuma za mu maimaita wannan aya ta 13 insha Allah. Kafin nan akwai wacce take tambayar cewa mijinta ya sake ta tana shayarwa. To idan tana shayarwa kuma ba ta al'ada, har sai ta yaye yaro, to yaya al'adar ta zai kasance? Shine har sai ta yaye wannan yaron, ko da shekara 2 za a yi misali ko makamancin haka. Ka'ida, an sanya gama idda da ainihin jini uku ko tsarki uku, misali ga duk matan da take al'ada, ko da a shekara sau ɗaya ne sai ta yi shekara uku tana idda. Wannan shi ne ka'ida a Musulunci. Wacce kada aka sanya mata wata uku, shi ne macen da ta daina al'ada saboda shekaru ko kuma saboda rashin lafiya, kamar da Qur'ani ya faɗa. Yace wallahi ya isna min al-mahid fa iddatuhunna 3 ashhurin wallahi lam yahid. Cewar iddar matan da ta ebe kauna dangane da jinin al'ada saboda shekaru, iddan ta shine wata uku. Sai Allah ya ce wallahi lam yahidna, da waɗannan da ba su yi al'ada ba. Da malaman da suka ce waɗanda ba su ga shekaru al'ada ba, da waɗanda suka ce waɗanda suka daina al'ada saboda dalili na rashin lafiya, da waɗannan su kaɗai ne al'adar su wata uku. Amma in ba waɗannan ba, idan mace tana al'ada sau ɗaya a shekara, to iddan ta shekara uku ne. Me za a sha zama? To gwanda ma a shirya a koma ya bi. Allah ya kiyaye. Dama na daga cikin hikiman da Allah subhanahu wa ta'ala shar'anta in idda, akwai ainihin kar a shiga wani gida da cikin wani, sannan kuma daga ciki akwai 'yan watannin da za a ɗauka, watakila an huce za a yi sasanta a yi sulhu a koma. Wannan shi ne abin da aka fi so. Wannan kuma ta ce tana da 'ya'yar shekara 13 zuwa 14. Wata 6 da suka wuce ta yi jini, amma tun daga lokacin ba ta ƙara yi ba. So za ta cika azumi ne ko ba za ta cika ba? Za ta cika azumi. Ai, ko 'yar shekara 8 ne misali, ba ma shekara 10 ba, irin yaran yanzu masu saurin girma. Ai, shekara 13 14 kan, ai wannan ba ma buƙatar a tambaya. Saboda haka za ta cika azumi, wajibi ne cika azumi a kanta, daidai take da ɗan shekara 40 ko ɗan shekara 50. A wajen hukuncin sallah da azumi da duk abin da takalif, nauyin da Allah ya ɗora wa duk wanda ya balaga. Da irin wannan ne malamai suke jan hankalin da yawa daga cikin musamman iyaye wajen su riƙa sa ido kan 'ya'yansu. domin da dama sukan yi wasa da ibada a irin wannan lokacin gashi sun balaga ibadan wajibi ne akan su yanda sallah da azumi ke wajibi akan mahaifiya ko mahaifi haka su ma yake wajibi akan su masai kaga suna wasa da sallah suna wasa da azumi saboda ana ganin suna da karancin shekaru kai hatta wasu ƴan mata ma masu shekaru wanda sun girma suna daukan kaman ibada na zama dole akan su ne sun yi aure dewa ko wannan cikin society mu wanda kuma hakan kuskure ne Allah ya kiyaye ita kuma na addu'a take nema ta na harkan kasuwanci cewar uwar kudin ma baya fita balle riba shine take nema addu'a to Allah ya warware mata wannan matsala in abun ya ji kuma ta canja wani sana'a kuma wanda yawan bada bashi dan dole a gano me yasa kudi ke da niyya watakila ko tana bada bashi da yawa ko kuma ita din ma tana kashe kudin da yawa ko kuma tana kare darajar kayan misali tana bada shi beyond abin da ya kamata a bayar dan a ci riba a kuma su sana'an wa'ar habutu walata su so, ita bada abu da sauki karshe kuma a zo a gama kaga uwar kudi ma ya fita sai wannan ta ce mijinta bashi da lafiya tsawon wata shida ko tafiya baya yayi an je asibiti kuma an kasa gane ma me yake damun shi lalle wannan yana bukatar addu'a Allah ta'ala ya bashi lafiya sannan kuma ya yawaita sadaka shi mijin ko kuma ayi amadadin shi na daga cikin abin da ke warkar da dan adam in bai da lafiya akwai yawan sadaka kamar yadda tabbata a cikin hadisi duk lokacin da rashin lafiya aka kasa gane kanshi to a yawaita sadaka insha Allah ana samun sauki ta irin wannan hanyar da izinin Allah duk marasa lafiya mu Allah ka ba su lafiya na'am za mu tashi aya ta 13 cikin wannan sura mai albarka suratul hujurat na'am
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير
Ubangiji subhanahu wa ta'ala yace ayyuhan nas ya ku mutanen duniya gaba daya a kowane sashi mutanen Afrika ne Allah yace ya ku mutanen Asia ne Allah yace ya ku mutane da mutanen Europe da mutanen South America da mutanen North America duk wani continent dake duniya Allah yace ya ku mutane da farare da bakake da jajaye da wankan tarwada akwai wankan tarwada ko da Hausa eh kala rawu yace babu wani wankan tarwada yace kunyan ka ake ji kawai baki ne kai inji mallan kala rawu Allah mishi rahama ya ayyuhan nas ya ku mutane inna khalaqnakum lalle mu mun halice ku inji Allah subhanahu wa ta'ala Allah yake magana yace mun yi kaza da ainihin kalma ta jami saboda girmama kanshi subhanahu wa ta'ala yace inna khalaqnakum lalle mumun halince ku min zakarin daga namiji wa unsa da mace shine annabi adam da kuma nana hawwa kamar da muka faɗa jiya Allah ya bada labarin halittar dan adam cikin qur'ani yace ya halice shi da ƙasa wa min ayatihi an khalaqakum min turabin thumma idha antum basharun tantashirun cikin suratul rum a cikin suratul hajj kuma yace ayyuhan nasu in kuntum fi raibin min al-ba'th fa inna khalaqnakum min turab ya ku mutane in kun kasance kuna kokonto dan gane da tashin kiyama to ku sani mun halince ku ne daga kasa yace daga cikin ayoyin Allah subhanahu wataala ya halince ku daga kasa sai gashi kun zama mutane kuna yaduwa a bayan kasa duka wannan iya nuna mana cewa lallai Allah shi halince dan adam daga tsofaya kamar da mu kawo ayoyi jiya Allah ya faɗi siffofin halittar dan adam a Qur'ani ta hanyoyi kamar haka hanya ta farko min turabin kasa kamar ayoyi guda biyu da na karanto na biyu Allah ce laqad khalaqnal insana min salsalin min hama'in masnun cikin surat al-mu'minun Allah ce halicci dan adam daga tataccen yumbu shine laka sannan a wani waje yace mun halicci dan adam khalaqal insana min salsalin kal fakhar wa khalaqal janna min marjin min nar fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban Allah yace ya halicci dan adam daga ainihin salsalin kal fakhar wato yanda ka san karau abinda in ka buga zai yi kara kamar da muka faɗa jiya da randa da tukunya da asusu duk da kasa ake yin su amma in ka buga zaka ji suna kara shine salsalin kal fakhar to duk waɗannan ababan da Allah ya faɗa wato matakai matakai ne na halittar dan adam da aka kwaba kasa aka barta ta jima har ta koma hama'in masnun cikin suratul hijr kafin nan tana sulalatin mintain tataccen yumbu sannan ta koma ainihin hama'in masnun tazo ta koma salsalin kal fakhar to wani ku kuma sai Allah ya ce ya halicci dan adam daga mani falyanzur al insanu mimma khuliq khuliqa min ma'in dafiqin wato duk inda Allah ya magana halittar dan adam daga kasa yana magana asalin dan adam din kenan wato annabi adam kuma dukkan mu halittar mu asalin guda ɗaya ne shi yasa kowa in ya mutu ma gunne shi ake cikin kasa ya koma kasa Allah ce min khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra daga kasa muka halicce ku kuma cikin ta zamu maida ku sannan mu saki fidda ku akan wani biyu to dan adam wato idan ka kalli kanka zaka san kai ba kowa bane ba in ma asalin ka kasa ne kuma duk takamanka da ikon ka zaka mutu a gunne ka cikin kasa babu wanda zai mutu a ce ba za a gunne shi ba babu shi duk waɗanda suke mutuwa ma ake ajiye su bayan tsawon lokaci suna damun mutane a kasan nan an yi mutumin da ya mutu aka bar shi har shekara 7 saboda matsayin shi kawai aka sa shi a cikin gilas ga AC mai kankara ga wani ne karshe an gaji an ji an gunne shi ina fata an gane dan adam in ya mutu abinda ake bukata kawai a ji a gunne shi yasa annabi yace ku yi gaggawan kai mamatan ku idan dan aljanna ne kun gabatar da shi zuwa ga alkhairi in kuma dan wuta ne kun kawar da sharri daga cikin ku Allah ya kiyaye to dan adam bai kamata yana girman kai ba in ya san asalin halittar shi Allah ya halicci kowa da komai daga annabi adam da hawwa'u wanda asalin annabi adam kuma daga kasa ne to a wannan gaban dukkanin addinai sun yadda halittar dan adam asalin shi daga kasa ne addinan ko samawi ne ko addinai na mushrikai misali ka dauki addinin musulunci Qur'ani ya bamu labarin an halicci dan adam ne daga kasa kuma mun yi imani da shi haka ne ko ba haka bane ba haka na addinin Christianity addinin kristanci sun yadda cewa dan adam daga kasa aka halicce shi wannan shine abin da ke cikin littattafan addinin Christianity sannan addinin Judaism addinin Yahudanci kenan duk littattafan Yahudanci sun yadda cewa dan adam an halicce shi ne daga kasa sannan ka dauki addinin mushrikai kamar addinin Hindu da addinin Sikh wanda duk a kasan India suka fi yawa sun yadda cewa dan adam asalin shi daga kasa ne Allah ya halicce shi sannan kuma yayi aka yi ta samun tatawur har zuwa yau haka addinin dan Buddha waɗanda suke China da India da wasu gabacin duniya su ma littattafan su sun yadda cewa dan adam asalin shi daga kasa ne ina fata an gane to dukkanin addinai in dai wannan abun sunan shi addini ne yayin da dan adam asalin shi min turabin ne to amma sai aka samu waɗansu kafirai waɗanda suke da theory of evolution su suna ganin cewa dan adam ba wanda kasa aka halice shi ba kawai an samu tatawur ne da wani kwaya ne ya dinga kaza ya dinga canjawa har ya koma kaza ya koma kaman biri har ya koma mutum babu hankali ma cikin wannan magana ina fata an gane duk wanda ya karatu ya kai matakin secondary an karantar da shi wannan shirmen Darwinism kenan to shi Charles Robert Darwin wani mutum ne dan kasan Britain an haife shi a 1909 12 ga February ya mutu kuma a 1882 a cikin watan April 19 ga wata to mutum ne fa aka haife shi kusan yan shekaru kadan da suka wuce sai ya zo ya gano wai asalin dan adam ba daga kasa bane ba ya kareta Qur'ani ya kareta Bible ya kareta At-Taura da Injila da duk littafan addinai kuma sai waɗansu suka yadda da wannan maganar nashi suka dinga aiki da ita to anan wannan aqidan yadda ne ta kuskure ne kuma kafirci ne kai kokontan wai Allah ba shi halici dan adam ba a kawai haka kawai aka samu mutum shi yasa ake kiransu da wai naturalist komai da ka gani a duniya kawai nature ne haka kawai shi yasa ake cewa modern nature idan aka samu guguwa ko girgizan kasa sai a ce modern nature ta yi mushi ina fata an gane a samu ruwan sama yayin ambaliya yayi barna ya rusa gidaje ya kashe mutane sai a ce modern nature ne ta yi mushi to kaga wannan aqida ne wanda ya saba wa kowane addini ba ma musulunci ba ya saba kristanci ya saba yahudanci ya saba addinin budda da addinin hindu da addinin sikh da yan maya da duk wani addini da ake a duniya to shi yasa a matsayin ka na musulmi kar ka taba jin wannan maganar ma tayi kama da ta masu hankali ana fada ka dauka wannan magana ce ta mahaukata shi yasa aka samu wasu manyan professors a jami'an Cornell ta America da kuma jami'an Glasgow ta Scotland a UK da suka zo suka yi bincike suka ce wai sun gano halittar dan adam daga kasa ne aka ce akun bata akan ku lokaci ba dama ba ku gano ba dama haka abun ne amma amfanin irin wannan abun shine su din ba musulmai bane ba kuma turawa ne wasu ma suna da kasa ɗaya da shi Charles Darwin amma sun kareta wannan maganar sun ce maganar cewa dan adam haka kawai aka same shi ba gaskiya bane ba ina fata an gane kowanne abu da ka gani a duniya Allah ne ya halicce shi komai shi yasa malami suka ce Allah da yace shi ya halicci komai Allahu khaliqu kulli shay'in wa huwa ala kulli shay'in wakil Allah shine mahaliccin kowa shine mahaliccin komai kuma shine wakili akan komai sai mu ce maka a to Allah shi ya halicci mota shi ya halicci jirgin sama ko shi ya halicci masallacin sai a ce maka eh duk wani abu da dan adam yayi to wani abu ya samu ya harada yayi wannan abu ban gane ko kun gane maganar ba kaga mutane ne suka gina masallacin nan amma wai halici kasan da suminti da ruwa da kaza ina fata an gane yasa komai zai koma asalin shi Allah ne halice shi kafa din da muke zaune a kai lalle mutane ne suka kera shi a wani kamfani amma abinda aka dauka akai kafa din da shi Allah ne halice shi in ma ko gashi ne ko menene ko duk abinda zaka yi amfani da shi ka kera wani abu Allah shi ya halice wannan abu to Allah ya ce inna khalaqnakum lalle mu halice ku min zakarin daga annabi Adam wa unsa da nana Hawwa'u sai ya ce wa ja'alnakum shu'uban sai muka sanya ku ka zama shu'uban al'ummomi mu karka sagu zuwa al'ummomi daban-daban a ce waɗannan yan Najeriya ne waɗannan yan Kamaru waɗannan yan Niger waɗannan yan Ghana waɗannan yan America yan Saudiya yan India yan Pakistan yan Faransa Allah shi ya sanya duniya ta zama haka muka zama nations kasashe daban-daban shine shu'uban al'ummomi daban-daban ina fata an gane nan al'ummomi da ake nufi taron waɗansu mutane ko da sun sha bamban wajen aqida sun sha bamban wajen yare sun sha bamban wajen kamanni yan Najeriya gaba ɗayan su al'umma ce guda ɗaya ina fata an gane amma ka bayan da ake cewa Najeriya uwa ɗaya uba ɗaya a wannan ba gaskiya bane ba kuwa uwar shi daban uban shi daban ina fata an gane in kana yawo zaka san wannan abun sannan kuma in kana cikin system na gwamnati ma zaka san kowa ya san gidan uban shi kamar da Malam Aminu ya faɗa Allah ji gan shi a takaice amma dai yan ƙasa ɗaya ne wannan ƙasan ta hada su suna amfani da passport guda ɗaya duk inda za su je a duniya, suna amfani da kudi guda ɗaya, suna amfani da misali shugaban ƙasa guda ɗaya. Waɗannan ababen sun haɗa su sun zama ƴan uwan juna ta wannan haɗuwar. Ina fata an gane. Amma ba ƴan uwan juna bane a yare ko a addini ko kuma son juna, kowa ya fi son nashi. To Allah ya ce wa ja'allakum muka sanya ku shu'uban, kuka zama al'ummomi, wa qaba'ila, da kuma kabilu daban-daban, yarurruka daban-daban. Wato zaka san girman Allah in ka kalli yarurrukan da ake da su a duniya. Wani yaran sai ka dauka wallahi ma ƙarya ne, ba su san me suke cewa ba idan ana yi haka ne ko ba haka ba. Ina tunawa akwai wani abokin mu, idan muna magana haka da Hausa sai ta mana dariya, ko mun san me muke cewa, an gane ko? Wannan shi kuma in yana nashi misali mu muna ji idan muna magana da shi, amma sai yana mamaki in muna Hausa wa kaman ba mu san me muke cewa ba, sai ji kawai muna ta gwaranci gwal-gwal-gwal-gwal-gwal, bai san me ake cewa ba. To kaga wannan in ba Allah buwaze wannan abu, kunne ne fa guda ɗaya, gashi kana ji baka san me ake cewa ba, sannan harshe ne guda ɗaya yayyare daban-daban. Ba wanda ke cire harshen Hausa ya sa na Turanci, ko akwai? Harshen ne guda ɗaya. Kai Hausa, kai Turanci, kai Larabci, kai Fulatanci, kai Yarbanci, kai Kanuri, kaga Bahaushe yana rera inyamuranci kamar Oju. Akwai wani Bahaushe kwanaki ana hira da shi mazaunin South East, yanda yake inyamuranci abin zai baka mamaki, kuma kuwa yayi. Ina fata an gane. Akwai wani mutum da aka samu ya fi kowa jin yare a duniya, yana jin yare sama da 50, shi kadai yare 50, kowanne kuma ya iya, har sai da aka bashi award na girmamawa. To kaga in ka kalle shi gashi kan nashi guda ɗaya ne, amma yare 50 a cikin kan nan, kaga dole za ka yi mamaki. Na san mutumin da ke jin yare 9, kuma ba kawai na ka, kowanne ya iya, dai awa ɗaya ko awa biyu ana magana da shi, har musu za a yi da shi da wannan yaren. Kaga dole ka san girman Allah. Wa qaba'ila, Allah shi ya halicci mutane mai da su kabilu daban-daban. In aka ce kabila, galibi Bahaushe a ɗauka wa shi baya ciki, ko Fulani. Na ce kabilu, wasu yare ake nufi, in ya gara mama ya ce maka arna. Ba haka bane ba, kalman kabila Larabci ne, ba Hausa bane ba, ana nufin kawai yare, yaren Hausa, yaren Fulatanci, yaren Yarbanci, yaren Inyamuranci da Turanci da Larabci, duk wannan kabilu ne, kowa kabila ne. Ina fata an gane, domin kalma ce Bahaushe ya aro ta daga Larabci. Kaba'il jam'i ne na kabila. To Allah ya sanya ku kun zamo yarurruka daban-daban. Sannan wani abu da zai baka mamaki, ya ake samun yaren matukunna? Annabi Adam alayhi salatu wassalam, lokacin da aka halicce shi ya sauko duniya, suka fara magana da nana Hawwa, wani yare suka yi? Ba wanda ya sani. Duk tarihin da ake kawowa kawai tasuniya ne. Wani yare Annabi Adam ya da ƴaƴan shi da matan shi? Ba wanda ya sani. Ya aka yi kuma suka iya yaren? Ikon Allah ne kawai. Sannan to tunda su biyu suka zo duniya, yare dai suke yi, suka haifi yara har suka yi jikoki, dai yare dai suke. To ya aka dinga samun yarurruka? Kuma da zaka ce maka menene asalin Hausa, ce da ta tsuniya ba, a ce daga Habasha ne, daga wacece, duk wallahi ƙarya ne, ba wanda ya san sai Allah. A ce maka menene asalin Fulani, a ce maka asalin su daga Uqba ibn Nafi, wani sahabi ya shigo Afirka ya auri wata ko a Algeria ne, aka haifi yara guda biyu, dai sai tashi yana Fulatanci. Kaga abun kaman tsuniya ma, ke sa a ce asalin Fulani daga Larabawa ne? Ba wanda ya sani sai Allah. Dan kowa ma ce shi daga Yarbawa, ma sun ce su daga Larabawa suke. Ina fata ka gane. An ce Oduduwa asalin shi daga ƙasar Yemen ya zo. Kaga wannan ƙarya ne. Oduduwa bai kama da mutanen Yemen ba, daga yana fito Allah ne sani, saboda samun wuri bare-bare wasu ma daga Larabawa suke. An gane ku? Duk wannan abun wallahi tasuniya ne, Allah kadai shi ya baro kan shi sani. Ya aka samu Turanci, ya aka samu Faransanci, ya aka samu kaza, duk wannan na koma ne zuwa ga ikon Allah kawai. To abinda ya kamata wannan ya kara maka imani da Allah. Ina fata an gane. wa qaba'ila da kabilu daban daban to anan kar wani kabila ya dauka yafi wani sai Allah ce inna akramakum inda Allah atqakum tabbas mafi girma a cikin ku a wurin Allah mafi darajan ku inda Allah a wurin Allah atqakum wanda yafi ku takawa kaga Allah raba fada karin bafulata ne ya dauka shi yafi babarbari dama dai haka ne yafi shin ko karin misali bahaushe ya dauka shi yafi bayarbe ko bayarbe yafi inyamuri ko bature yafi baki ko balarabe yafi wani a dukkan ku a wurin Allah sunan ku bayin Allah ibadullahi wanda yafi wani a wurin Allah atqakum wanda yafi takawa ina fata an gane sahabbai ai mafi yawan su larabawa ne amma me yasa aka ce Abubakar da Umar sun fi wani Usman da Ali sun fi wani ashe ba maganan yare ake ba maganan takawa ake kun fahimci wannan abin da kyau to shi yasa kai ma ka dauka cewa yarenka bai fi wani daraja ba kai ma baka fi wani daraja ba dan ka fi shi kudi ko ka fi shi mulki ko ka fi shi ilimi ko ka fi shi kaza a wanda ya fi wani a wurin Allah wanda ya fi takawa ita kuma takawar a cikin zuciya take Allah shi barokan shi sai an fahimci wannan abin da kyau wannan ka'ida ce da ya kamata kowa ya rike ta inna akramkum inda Allahi atqakum mafi daraja da girma da kima a wurin Allah subhanahu wa ta'ala atqakum wanda fi kowa tsoron Allah inna Allah alimun lalle Allah masani ne dangane da dukkan komai sannan khabirun mai kuma bada labari ne dangane da abin da ya wuce Al-Imam Ibn Abi Hatim ya rawaito hadisi a cikin littafin shi wanda hadisin fihi maqal amma akwai riwaya cikin Jami'u Tirmidhi wanda Imam Al-Albani ya inganta haka riwayan ta zo cikin Musnad na Abd ibn Humayd da kuma littafin Sahihu Ibn Hibban dukkan su daga Abdullah ibn Umar Allah kara masa yadda Abdullah ibn Umar yace anna Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam khataba an-nasa yawm fatu Makkah yace annabi yayi mutane hudu ba ranar fatahu Makkah fatahu Makkah shine shekaran da annabi yace Makkah da yaki a shekaran da Makkah ta dawo karkashin ikon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kun san annabi dan Makkah ne amma aka kore shi a Makkah saboda ya zo da sabon addini a wurin su duk da ya bar Makkah ne da umarnin Ubangiji ina fata an gane to bai dawo ba har sai bayan shekaru da yawa shigan shi Makka ya riga ya kwace Makkan ne da karfin Allah subhanahu wataala to a wannan lokaci yayi huduba da mutane suka taru yayi huduba kala kala faqala a cike ce ya ayyuhan nas ya ku mutane inna Allah qad athaba ankum ubiyatal jahiliya haqiqa Allah subhanahu wataala ya tafiyar ya kawar muku da alfahari irin na maguzanci sai yace wa ta'azumaha bi abaiha Allah ya kawar muku da alfahari da jiji da kai da iyaye kace sai ni dan wani jikan wani yanzu misali idan kai bahaushe ne ka zo kana cika baki da Hausa ana lissafa kakaninka na biyar fa wani ba maguje ne ina fata kun gane addinin maguzanci yake to me abu alfahari da ba maguje kaga babu kawai kai alfahari da addini ba da yaranka ba to annabi yace Allah ya tafiyar ya kawar muku da alfahari na maguzawa da jiji da kai da iyaye da asali saboda zuwan addinin musulunci ku yi alfahari da addini ku yi alfahari da imani sai annabi yace fannasu rajulani mutane sun kasu kashi biyu mutane biyu ne tak a cikin mutane gaba daya babu na uku duk duniya mutane biyu ne tak bi ma'ana masu siffofi guda biyu sai ce rajulun barrun taqiyun karimun ala Allah mutun na farko shine barrun wanda ke wa Allah da'a mumini na gaskiya taqiyun mai tsoron Allah sai annabi ce karimun ala Allah wanda shine mai daraja a wurin Allah subhanahu wataala sai ce kashi na biyu wa fajirun shaqiyun hayyinu ala Allah da ko fajiri shaqi mai sabon Allah mara arziki ranar gobe kiyama wanda bai imani da Allah da manzo ba wani shine wulakantacce a wurin Allah subhanahu wataala. Da annabi ya faɗi wannan hadisin qal sai ce ya ayyuhan nas ya ku mutane inna khalaqnakum min zakarin wa unsa ya ja wannan aya lalle mun halicce ku daga annabi adam da hawwa'u daga namiji da mace waja'alnakum shu'uban tana mun sanya ku kun zamo al'ummomi daban-daban kasashe daban-daban wa qaba'ila da kabilu daban-daban a Najeriya kadai ana da kabilu kusan daruruka ake magana hatta Wikipedia na Google zaka ga sun baka cewa akwai yare 371 amma sun bi haka a shekarun baya hatta United Nations sun ce wai a duniya akwai yare 991 yawan yarurrukan duniya gaba daya 991 991 to amma daga baya sun zo sun rushe wannan magana suka ce yawan kabilun duniya kawai Allah ne san yawan su suka ce dalili shine har yau akwai mutanen da a duniya ba a discovery din su ba abinda yasa suka fara wannan maganan shine an samu a waɗansu kasashe akwai mutanen da sai a wannan shekarun aka san akwai su hatta anan a Najeriya a cikin Adamawa state akwai mutanen da sai lokacin mulkin baban gida aka san akwai su su ma suka san akwai waɗansu mutane bayan su anan cikin Adamawa ba su taba ganin kowa ba a duniya su kadai suke rayuwar su akan dutse sun dauka su kadai ne a duniya ko kaya ba sa sawa maharba ne suka je suka garin yawace a wacin su suka je suka gano su da helicopter aka je aka ebo su aka dawo da su yaren su su kadai suka iya ba sa jin yaren kowa ba mai jin yaren su sannan a Amazon na Brazil shine wanda forest mafi girma a duniya akwai mutanen da a yan shekaru na aka gano akwai su a wannan wurin ba su san akwai waɗansu mutane sun ga mutane ma gudu suke so sun ga waɗansu sababbin halitta saboda su kamannin su daban ganye suke sawa sannan kuma ba su taba ganin kowa ba da sun ga mutane su dinga gudu ina fata an gane akwai wani dan uwa abokin mu a America ya je har wannan wurin ya ji ya ga inda waɗannan mutanen suke to sai United Nations tace tunda har yanzu akwai mutanen da yanzu ake ta gano cewa akwai su a duniya to batun a ce ga adadin yaren duniya ma bai taso ba ina fata an gane da lokacin da ka gano mutanen da su kadai ne a duniya suka dauka babu su sai su ashe ba mai jin yaren su sai su kenan a lokacin da aka samu ambaliyar ruwa da girgizan kasa a Indonesia shekarun baya tsunami da aka yi akwai wata kabila a iya wannan yankin take rayuwa ko san ko anan a Gombe akwai kabilun da iya Gombe state ko suke a duniya duk duniya babu su sai a Gombe ko ba ku sani ba haka a Taraba haka Adamawa haka a Borno haka misali in ka je yankin Niger Delta akwai kabilun da su kadai ne kana barin wannan yankin babu su to da aka yi ambaliyar ruwa da girgizan kasa sai kabilan gaba ɗaya ta kare duk suka mutu to sai aka zo ake cewa akwai dan wannan kabilan da yayi tafiya misali abun ya faru baya nan in akwai majalisar ɗinkin duniya ma tana neman shi wai saboda a killace shi wannan yaren kare bata ko ina ruwan su sannan anan a Niger Delta akwai ta kabila da yar kadan ce kuma yaren su duk duniya su kadai ne a wurin to yanzu sun fara yaren yara da ke tasowa ba sa jin wannan yaren ke tsofaffi da suka rage su suka iya yaren yanzu ana jin tsoron yaren zai iya karewa shine aka taso daga United Nations aka zo ya za a kare wannan yaren to kuka halicci yaren idan Allah ya ga dama zai kare wallahi sai ya kare babu wata majalisar ɗinkin duniya da za ta nashi karewa dan akwai yarurrukan da an yi su a da a yau babu su dubbai kuma ina fata an gane to saboda haka wannan ayan yan uwa daga cikin abin da take karantar da mu akwai sanin girman Allah subhanahu wataala ta inda ya halicce mu ya sanya mu kamannin mu daban-daban yarurruka daban-daban halaye daban-daban ba wanda zai wannan in ba Allah ba Allah subhanahu wataala in ka san haka to dole ka sallama shi to a wannan ayan da Allah ya ce wa qaba'il yata li ta'arafu kaman kace Allah dan me ka halice mu ka sanya mushi uban al'ummomi daban-daban da kabiloli a kabilu daban-daban sai ce li ta'arafu dan ku san juna yanzu inda a ce duk Najeriya yare ɗaya ne zaka abin babu sha'awa ko a ce duk duniya yare ɗaya ake yi babu ilimi kenan a ce kana jin yarurruka kanshi wani ilimi ne mai zaman kanshi sannan da Allah ya mu al'ummomi daban-daban li ta'arafu zamu dinga ganin junanmu zaka san wannan kabila kaza ne wannan kabila kaza ne wannan kabila kaza ne hakan yana taimaka mana hatta wajen rayuwa ina fata an gane hatta wajen auratayya ka san kabila kaza ka aura ta san kabila kaza ta aura imma yaren ku daya ko yaren ku ya sha babban wannan din akwai sanin girman Allah a ciki li ta'arafu dan ku san juna wannan sanin junan kuma ya ja ku zuwa ga sanin girman Allah dan ku bauta mishi kuma sada'a kar ku saba mishi inna akramakum inda Allah ya tikakum inna Allah alimun khabir sai Allah ya ce
qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walam
قالت الاعراب امننا الاعراب اللاربان قوي ko kace kauyawa inda qur'ani ya kira kalman a'rab larabawa yana nufin kauyawa Allah ce qalat al'arab amanna laraban qawi suka ce mun yi imani kul kace da su ya wannan annabi mai girma lam tu'minu ba ku imani ba walakin sai dai kulu ku ce aslamna mu musulunta walamma yadkhulul iman fi qulubikum domin har yanzu imani bai riga shiga zukatanku ba tukunna a wannan gaban malamai suka ce Allah subhanahu wa ta'ala yana raddi ne ga masu cika baki da imani a kullum kar ka ji cewa kai cikakken mu'mini ne sai da ka ji cewa kana fatan Allah ya sa kana cikin mummunai na gaskiya amma kar ka cika baki da imani kar ka cika baki da ainihin ayyukanka na alkhairi wannan zai jawo ma aikin naka ya lalace sanan duk lokacin da kaga wani wanda yake kan halaka kar ka mishi dariya kai ka gode wa Allah da Allah shirye da shi domin Imam Ibn Taymiyyah rahimahullahi alayhi yake cewa kar ka yi mamakin wanda ya bata kai mamakin wanda ya shiri domin shiriya ta fi bata wahala ina fata an gane domin abun da yafi wahala shi ya kamata a fi mamaki ba abun da ba shi da wahala ba shi yasa in ka dauki halittar mutum Allah sai ya ce la khalqus samawati wal ardi akbaru min khalqin nas walakin akthara an-nas la ya'lamun yo me abun mamaki cikin halittar mutum in ji Allah yo ai halittar samai da kasai sun fi girma fiye da halittar mutum idan ka kalli yanda sama take da yanda kasa take ya fi zama abun mamaki sama da dan adam idan kana hawa jirgi kana tafiyan awanni kuma kana kallon kasa zaka sha mamaki zaka san in ba Allah ba babu wanda zai shirye wannan abu ka kalli sararin samaniya babu abun da ya rike ta duk wani rumfa da aka yi akwai abun da ya rike shi haka ne ko ba haka ba amma sama da kasa ba sai ce khalaqas samawati wal ard bi ghairi amadin tarawunaha Allah ya halicci samai da kasai ba tare da wani ginshiki babu wani fila wanda ya rike su wannan ba abun mamaki bane ba kamar a ce kai rumfa ba abun da ya rike ta zai yi har yau babu wannan technology a duniya duk wani abu akwai abun da ya rike shi hatta jirgi da ke tashi sama akwai abun da ya rike shi shine iska ina fata an gane da Allah zai tsayar da iska chak duk jiragen duniya faduwa za su an fanci wannan abun da kyau shi yasa babu abun da zai tsaya shi kadai sai wani abu ya rike shi wanda kuma jiragen sama fa a lokaci daya a duniya a yanzu nan da nake magana cikin sakan daya dubban jirage ne a sararin samaniya idan aka nuna maka yawan jiragen dake sama yanda ka san motoci a Lagos wallahi sai kai mamaki amma saboda girman saman kowa ba ya gani kowa in ba auren sauka ba galibi amma asalin sama can kama ai tafiyan pit wajen 32 nan zai wahala ka ga jirgi duk yawan da zaka yi a duniya amma sai an zo kasa wurin sauka kaman kasashen da suke da jirage da yawa za ka ga wani jirgi ya wulka ko ga can wani jirgi na wucewa wannan kadai abun mamaki ne baka a taba tafiya a ce wai jirgi sun yi karo ba kowa da inda yake bi kuma kowa ana ganin shi su ba su control tower duk inda jirgi yake suna gani idan jirgi ya tashi daga Kano ko daga Gombe har ya sauka a Jidda ana ganin inda yake da wani abu ya faru an san yana wuri kaza daidai wuri kaza in ma ya fadi an san inda ya fadi sai da in an samu wani technical issue da ya yanke sadarwa tsakanin shi da waɗannan mutanen ina fata an gane to anan idan ana maganan abun mamaki ne to shi sa halittar sama da kansa yafi zama abun mamaki idan ana maganan mamaki ne to ai mamakin wanda ya yi imani da Allah ba wanda ya kafirce ba ai mamakin wanda ya rike sallah ya rike azumi yana zakka yana sada zumunci yana gaskiya fiye da wanda yake ya kafirce wa Allah yana fasikanci yana cin amana yana ƙarya wanda ya zama mutumin kirki yafi zama abun mamaki domin ka duba aikin da'a yafi wahala haka ne ko ba haka ba shi yasa yanzu wannan masallacin da muke ciki ba isa a gina shi a rana ɗaya ba amma cikin awa ɗaya za a iya rushe shi gaba ɗaya haka ne ko ba haka ba kai cikin minti ɗaya ba in ka sa bomb gaba ɗaya zai tarwatsa shi ina fata an gane to shi yasa abun da yake gyaruwa ya fi wahala akan batawa to duk lokacin da ka zama mutumin kirki ka gode wa Allah kar ka dinga cika baki da shi in kin zama mutumiyar kirki kina da imani kina sada zumunci kina sallah kina kaza baki a cin amana baki a ƙarya baki a munafunci to wallahi ki gode wa Allah amma kar ki ji cewa waɗanda suka halaka abun a musu dariya ne abun a tausaya musu ne abun a musu addu'a ne yasa annabi bai taba yi wa wanda ya bata dariya ba an kawo wani sahabi ya sha giya aka masa bulala aka ƙara dawo da shi wata ran aka sake masa bulala har karo na uku ke sahabbai suke kaman zungurin shi suna kai dai Allah wada ranka kai dai kaza annabi ce kar ku taimaki shaitan akan shi in ba za ku mishi addu'a ba ku shiru amma kar ku faɗa masa wata bakar magana shaitan ne ya yi rinjaye akan shi idan kuka dinga zagin shi sai ya ƙara fushi ya ƙara lalacewa wanda ya bata jan shi ake a ciki don a gyara shi amma yau a cikin society mu a cikin anguwannin mu da mutun ya lalace sai a ƙara ma lalatar da shi ina fata an gane idan wata ta lalace ta zama karuwa wallahi a ji tausayin ta ya za a yi ta gyaru ta zama mutumiyar kirki idan wani saurayi ya lalace ya zama mashayi ko dan daba ko dan kalare ya za a gyara shi ya kamata ba a tsane shi ba ina fata an gane kar ka ce kai ustazu ne kana jin haushin duk sabarin da suka lalace wannan ba daidai bane ba ba kai ka mai da kanka ustazun ba Allah ne mai da kai ba kai ki ka mai da kanki ustaziyan ba rahama ce ta Allah da falalan shi to anan Allah yana raddi ga waɗanda suke cika baki da imani qalatil a'rabu amanna laraba suka ce mun yi imani Allah ce kul ka ce da su lam tu'minu ba ku imani ba walakin sai dai kulu ku ce aslamna mun musulunta amma cikakken mai imani wannan Allah ne sai walamma yadkhulul iman fi qulubikum imani tuku har yanzu bai ratsa zukatan ku ba Allah sai ce wa in tuzi'ullaha idan kun yi wa Allah da'a kun bi shi sau da kafa wa rasulahu kun bi annabin Allah kun bi shi da'a yina yi bari na bari la yalitkum min a'malikum shay'a Allah ba zai ainihin bata wani abu ba daga cikin ayyukanku duk abin da kuka yi na lada za ku same shi cikakke a wurin Allah subhanahu wataala wa ma taf'alu min khairin wa ma yaf'alu min khairin falan yukfaru wallahu alimu bil muttaqin duk abin da suka aikata na alkhairi su masu imani falan yukfaru Allah ba zai hana su wannan ladan ba wallahu alimu bil muttaqin Allah shine wanda yake masani dangane da masu takawa Allah shi ya san mai imani na gaskiya shi ya san kuma mai imani na ƙarya Allah ya ce in kun yi wa Allah da'a kun yi wa manzon Allah da'a la ilatukum min a'malikum shay'an ba zai bata wani abu ba daga cikin ayyukanku fa man ya'ama mithqala dharratin khairan yarahu duk aikin da kai na alkhairi ko min kankantar shi Allah zai baka shi zaka gan shi ranar gobe kiyama wa man ya'ama mithqala dharratin sharran yarahu haka duk aikin alkhairi da kai ko mai kankantar shi kuma zaka gan shi ranar gobe kiyama sai dai fa in Allah ya gafarta maka Allah ce inna Allaha ghafurun lalle Allah mai gafara ne rahimun mai jinkai Allah mai gafara ne mai jinkai amma fa ga waɗanda suka tuba suka nemi gafaran shi kuma suka nemi rahaman shi amma in ba su nemi gafaran Allah ba wallahu shadidul iqab Allah mai tsananin hukuma ne Allah yana azabtar da masu laifi wannan ayan tana daga cikin sunayen Allah da malami suka ce in zaka yi addu'a zaka roki Allah ka roke shi da wani daga cikin sunan shi wanda yake da alaka da abin da kake nema kana neman gafara ka ce ya gafuru ya mai gafara ka gafarta mi ya rahimu ya mai rahama ka min rahama ya ganiyu ya maudaci ka wadata ni ina fata an gane ya razzaku ka azurta ni ka raba ni da talauci to ire-iren sunayen Allah ire-iren waɗannan yana da kyau ana dauka ana addu'a da su duk abin da kake nema ka tambayi wani sunan Allah ne yake alaka da wannan abu sai ka dinga roƙon Allah da shi Allah subhanahu wataala ya amsa man ibadinmu da addu'o'inmu abin da mun karanta na dai Allah shi ba mu lada inda muka yi kuskure kuma Allah mana afwa ya Allah muna roƙonka da sunan ka mafiya kyau da sifofin ka mafiya kamala ya ubangiji ka ba mu zaman lafiya a wannan ƙasa dukkanin fitintinu da ke damunmu ya Allah ka yaye mana su ya Allah ka zaunar da ƙasar mu lafiya Allah ka ainihin ba mu shugabanni nagari ka sanya tausayi da rahama a cikin zukatansu ya ubangiji ka albarkaci wannan ƙasa tamu ya ubangiji ka mana tsani da dukkan sharri ya Allah waɗanda ba su da lafiya gida ko asibiti Allah ka ba su lafiya waɗanda suke da lafiya kuma Allah ka ƙara musu lafiya da imani da wadata ya Allah ka sanya albarka cikin gidajenmu ka sanya albarka cikin makarantunmu Allah ka sanya albarka cikin masana'antunmu da ma'aikatunmu Allah ka sanya albarka cikin shugabanninmu da malamanmu da iyayenmu da iyalanmu da kawunanmu gaba daya Allah ka biya mana dukkanin bukatunmu na alkhairi ya Allah duk wanda yake da damuwa Allah ka yaye mishi ya Allah duk wanda yake cikin hali na kunci ko na kakane kai Allah ka kawo masa mafita ya ubangiji duk wanda yake da wata matsala Allah ka sani Allah ka yaye mishi masu bukatu na alkhairi Allah ka biya musu Allahumma ahdina fi man hadaita wa afina fi man afaita wa tawallana fi man tawallaita wa barik lana fi ma a'taita وجنا شر ما قضيت فانك تقضي بالحق ولا يقضى عليك انه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت لا ملجا ولا منجا منك الا اليك اللهم اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم انا نسالك العفو والعافيه والمعافاه في الدنيا والاخره اللهم انا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماته الاعداء اللهم انا نسالك من كل خير ما سالك منه نبيك المصطفى صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من كل شر ما استعاذك منه نبيك المصطفى صلى الله عليه وسلم وانت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوه الا بالله صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم